tafi da ke mu za a gaya mai kin tufa kin yi ado sanin sarauniya kamshi nake ji a jikin ki in kin yi kwalliya babu kamar kina yi dubi ke ce baturiya da kin fito ba a rasa mai kallon ki ba Jinjiri, she so bad.